ai ba mai sai Allah samari sun gano ba mai sai Allah ƴan mata sun gano ba mai sai Allah all eyes on me that us now we can force them but big man team with the show them people show me fear in the darkness I'll tell them me never fear them when you mali me when you bukani when you not turn na yung fama when you not turn na jin da'i arayuwa ni naga aya mace kike wayar uwarta mun buka dan aka sheta kan kuɗi sai su sha jininka wani mata kai ke nema wani bayan kai ke nema wani rayuwar kai ke nema sun manta kuma Allah ke yi ha